à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Alhamis 6 ga watan Afrilu na shekarar 2023. Bayan labarin duniya kashi na farko, za ku ji shawarar da masana abinci mai gina jiki suka bayar kan irin abincin da mai azumi ya kamata ya ci yayin da ake fuskantar matsanancin zafi a sassan arewacin Najeriya. Kama kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba na Sulemu Mun Barma, sai kuma sharhin jaridin Ghana da kuma darussan Ramadan kan rayuwa. Amma kafin nan, ga Ibrahim Kalmasi Garba da halin da duniya ke ciki.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran. Wata kungiya a birnin Washington na Amurka na shirin kashi dala miliyan 70 don kafa wata sabuwar jam'iyya da zumar samar da dan takarar shugaban kasa na uku idan ta kama. Kungiyar ta damu da yadda takara tsakanin shugaba Joe Biden da tsohon shugaban Amurka Donald Trump a shekara ta 2024 ke dada zama abu mai yiwuwa. Duk da yake ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna cewa akasarin Amurkawa sun fi son kowannensu kar ya yi takara. Ƙungiyar mai suna No Labels, ma'ana marar ɓangare, tana kiran kanta ƙungiyar Amurkawa masu aiki da hankalinsu a ƙasar, kuma ta yi shekara da shekaru tana ƙoƙarin ganin an cimma daidaito tsakanin manyan jam'iyyu biyu a majalisun dokokin tarayyar Amurka. A shekara ɗaya da ta gabata ko ma fiye, kungiyar ta maida hankali kan zaben shugaban kasa, tana mai imanin cewa akasarin Amurkawa sun gaji da tsarin jam'iyyu biyu wanda ke cike da takaddama tsakanin Democrat da Republican. To sai dai kungiyar ta ce har yanzu bata yanke shawarar tsaida wani takamamman dan takara ba, tana mai cewa yin hakan zai zama wajibi ne kawai idan tsakanin jam'iyyar Republican da Democrat babu wadda ta tsaida dan takarar da akasarin Amurkawa masu tsakatsakin ra'ayi na siyasa suka su. Kasar China na ganin tana da hurumin sake fasalin harkokin duniya, abinda wani dan tawayen China mai suna Ai Weiwei ya gaya ma kafar labarai ta AFP kenan jiya Laraba gabanin bude dandalin baje kolin kayan fasaharsa a birnin London. A wannan baje kolin da aka yi a dandalin ajiye kayan tarihi na fasahar sassaka da siffa, akwai dubban abubuwan da wannan dan China mai fasahar ya tattara tun daga shekarun 1900 zuwa sama. Shi dan shekaru 65, wanda dan wani mawaki ne da tsohon shugaban jam'iyyar Communist ke ji da shi, wanda ya taka rawa gaya wajen siffanta dandalin wasan Olympic na shekara 2008 da aka yi a birnin Beijing, mai yiwuwa shi ne fasihi dan China mafi shahara a wannan zamanin. To amma ya shiga uku bayan da ya cicciki gwamnatin China, kuma an jefa shi kurkuku kwanaki wato na tsawon kwanaki 81 a shekara ta 2011, inda daga baya ya koma kasar Jamus bayan shekaru hudu. Rasha ta ce za ta ba da cikakken haɗin kai game da makomar dubban yaran nan 'yan ƙasar Ukraine waɗanda kotun ƙasa da ƙasa ta shari'ar manyan laifuka ta tuhumi shugaba Vladimir Putin da wata babbar jami'ar Rasha da laifin yin awon gaba da su, a cewar ita jami'ar jiya Laraba. Sai dai kash, babu wata tuntuɓa da ake yi a hukumance da Ukraine kan batun. Duk da yake a shirye muke mu yi aiki tare da hukumomin da abin ya shafa, abinda jami'ar Maria Lobava Belova, kwamishinar harkokin yaran Rasha, ta faɗa kenan a wani taron da Rasha ta kira a Majalisar Ɗinkin Duniya. Ta ƙara da cewa ba su gabatar mana da wata buƙata ba ko sau ɗaya, in banda wasu zarge-zarge marasa tushe da suke yi ta kafafen yaɗa labarai.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. A inda al'ummar musulmi ke ci gaba da gudanar da azumin watan Ramadan, mutane da dama suna fama da matsalancin zafi a sassan arewacin Najeriya, inda har wasu su ke galabaita. Daga Kano, wakilin Baraka Bashir ta zanta da wani masanin abinci mai gina jiki kan irin abincin da ya kamata a ci ko a sha domin samun sauki.
Hukumar kula da yanayi ta Najeriya, wato NEMET, ta bayyana hasashen cewa yanayin zafi zai kai har kimanin 40 a ma'aunin Celsius a wasu yankunan arewacin kasar nan a 'yan kwanaki masu zuwa. Hakan na nufi za a fuskanci tsananin zafi a yankunan. A daidai lokacin da akasarin jama'a suke gudanar da azumin watan Ramadana, wanda ya tilasta kamewa daga cin abinci da sha har tsawon wuni. A cewar masana, tsananin zafin kan ƙara ta'azzara buƙatar yawan shan ruwa, a don haka a yanayin yake ƙara yawan kishirwa ga mai azumi. To sai dai wasu mutane a yankin suna ɗaukar matakai iri daban-daban na ƙauracewa tsananin kishirwa a lokacin azumi.
Sha biyu rana har zuwa yamma, abin da ya shafi karfe 3 ranar tana da zafi sosai saboda rashin wuta, ba a samun wuta da zaka zauna ka huta. Ga ayyukan da muke da su, aiki ne na karfi da sauransu, wannan ta sa azumi yake ba mu wahala. Kuma abin da ya shafi abinci, muna cin abinci mai maiƙo ne, dogaran da cewa maiƙo yana rike jiki, domin wannan zai sa ba za mu ji yunwa da wuri ba. Sai muka gano cewa kuma ai muna jin kishirwa da yawa, to sai azumi yake ba mu wahala. To daga baya sai muka dawo muke amfani da abubuwan mu na gargajiya, abin da ya shafi kunin kyada, kunin tsamiya.
Hanyoyin da nake sauƙaƙe wa kaina yin azumi saboda wannan ranar da ake yi, saboda ina zuwa makaranta, na kan fita da sassafe kamar ƙarfe 7 kamar yanzu da na shirya zan tafi. Idan na je inda muke aiki, gurin akwai sanyi, akwai fanka, zan zauna bana fitowa gaskiya sai wajen ƙarfe 4, saboda idan rana ta yi sanyi azumi yakan yi baya bani wahala. Idan na dawo gida zan yi aikace-aikacen gida, sannan kuma sai na aka sha ruwa na sha ruwa.
Masana kwayoyin halitta na abinci dai na bayyana irin abincin da ya kamata mai azumi ya rika ci a daidai irin wannan yanayi, domin kaurecewa wahalhalu da ke tattare da cikinsa.
Musamman a wannan lokaci na watan Ramadan, duba da zafin rana domin ya kare su daga samun rashin karancin ruwa a jikinsu. Gaskiya ko shakka babu, akwai sinadarai wanda suke da matuƙar muhimmanci al'umma su dinga amfani da su, musamman kamar ƴaƴan itatuwa. Muka duba kamar kankana, lemo, gwanda, goba, abarba da makamantan, suna da matuƙar muhimmanci wajen taimaka ɗan adam a wannan lokaci na zafi ya zamana cewar bai samu ƙarancin ruwa a cikin jikinsa ba, abinda muke kira dehydration. Kuma suna ɗauke da fiber, ma'ana harza, da wasu sinadarai na vitamins da minerals wanda za su iya taimaka gangar jikin. Duba da yanayi ne wanda ake da buƙatar matuƙar sinadarai don jiki ya zama ya kasance cikin ƙoshin lafiya. So bayan haka kuma, in muka duba abincin da ba a so al'umma su dinga amfani da shi saboda zai iya ba su matsala, duba da gacewar ana awa 13 ko 14 ba a ci abinci ba ko ba a sha ruwa ba, kuma lokaci guda ga zafin rana da wani abu makamantan haka. So gaskiya ba ma bada shawarar al'umma su dinga amfani da abu soyayye. Duka wannan abubuwan da ake sassoyawa, irin kaga mutum ya amfani da soyayyen dankali, soyayyen doya, soyayyen kosai ko awara ko alkaki ko alkubus, duk waɗannan abubuwan ba a buƙatar al'umma su dinga amfani da shi, musamman a wannan lokaci na watan Ramadana.
To sai dai duk da wannan babbar shawarar masana shine a yawaita shan abu mai ruwan ruwa da kauracewa maiƙo a duk lokacin da aka sami damar cin abinci ko abin sha, domin gujewa ƙarewar ruwan jiki kafin lokacin buɗe baki. Baraka Bashir daga Kano a Najeriya.
A gaida Baraka Bashir. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 3:09 na dare. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
To ba balle, ƴan majalisun dokokin tarayyar Amurka sun yi watsi da wani gargaɗi da ofishin jakadancin China ya yi, cewa kar su gana da shugabar Taiwan Tsai Ing-wen wadda ke ziyara a California. wani ayin yan majalisun dokokin tarayyar Amurka daga manyan jam'iyyun kasar biyu bisa jagorancin kakakin majalisar wakilan Amurka Kevin McCarthy ya shiga ganawa da tsayi a ɗakin karatu na tunawa da shugaba Ronald Reagan dake Simi Valley a California. Sa'o'i gabanin ganawar wata kafar yada labaran Amurka mai suna Punch Bowl News ta bada rahoton cewa wasu daga cikin yan majalisun sun samu wasiƙun email dake bayyana abin da ta kira matukar damuwa da kuma adawa da hakan da China ke yi da wannan abin da ake shirin yi. A halin da ake ciki kuma kakakin majalisar wakilan Amurka Kevin McCarthy ya gana jiya Laraba da shugabar Taiwan Tsai Ing-wen a California yana mai kiranta wata mashahuriyar kawar Amurka. Yayin fara ganawar McCarthy ya ce ina da kwarin gwiwar cewa za mu ci gaba da samun hanyoyin sa mutanen mu ci gaba wato Amurka da Taiwan ta fuskar walwala da makaradiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sai ta amsa da cewa mun fi karfi idan muka hada kai. To amma ta kuma yi gargadin cewa barazanar daukar matakan soji dake fitowa daga China wadda ke ikirarin Taiwan yakin kasar ta ne ba abun wargi bane. Ta ce Taiwan na bukatar abin da ta kira yanayi na zaman lafiya, sannan tana kokarin zama amintacciyar abokiyar hulɗa ga duniya.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu ci gaba mu shagata da wannan faifai. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaiman Muni Barma. A makon jiya mun safka jihar Adamawa dake yankin arewa maso gabasin Najeriya inda muka fara da jin yunkurin shugabannin masu bukata ta musamman game da batun ilimin nakasassu da maganar koyar da su sana'o'in dogaro da kai a matsayin wani matakin yaki da dabi'ar bara. A yau shirin zai mai da hankali akan mu'amalar nakasassu a kungiyance a tantaunawar da ta hada wakilin sashen Hausa Lado Salisu Muhammad Garba da Bitrus Richard da Abdullahi Tango.
Wato hakikanin gaskiya mutane wanda suke da lalura tana kasa suna fuskantar kalubale musamman ma yanzu da aka shiga sadan rayuwa din nan abubuwa baya kan zama mana da sauki. So amma mu wani lokaci muka dan samu tallafi ne daga wurin gwamnati musamman na tarayya wani lokaci akan dan kawo mana wasu kayan masarufi aka idan aka bamu mu raba mutanen mu to sai kuma recently da na san matan gwamnati ta aika mana da abinci shi ma mu raba mutanen mu to irin waɗannan tallafi din shine dai abin da muke dan samu mu taimakawa rayuwar mu da shi. Amma in ba haka ba gaskiya abubuwa yanzu kai sadar rayuwar nan fa me na kasawa ba a tausaya mishi fa ranka yade domin ni din nan naje banki wallahi zan cire kudi na ne ma aka ce sai na bilayi kuma gashi dai doka yace mu bai kamata mu bilayi ba.
Comrade Bitrus, to su kuma waɗanda suke ba sa cikin wannan kungiya a jihar Adama akwai su ko babu?
Eto muna da mutane wanda ba su shiga kungiya ba suna nan kuma suna nan trim a jihar Adama din nan sun zo daga wasu wurare suna barace-baracen su to amma kullum mun sha ga mutane shiga kungiyar nan yana da fa'ida domin wallahi da ni da chairman Abdullahi Tango an sha kawo mana member sai mutum ya taga yara sai a dauko shi a kawo maka shi nan ba da baka san shi ba shi kuma ba dan kungiya ban kace daga jihar da ya fito mai zo bara ko yana kungiya a can shi ma a can din baya kungiya to waɗannan abubuwan mukan fuskanci matsala irin wannan sannan akwai wanda masu kai karatu ma wanda su asalin ƴan jaha ne ba su tashi shigan kungiya sai sun ji labarin gwamnati za ta dibi aiki nan ne zaka fara ganin su suna zuwa suna kokarin su shiga cikin kungiya domin su ma su samu wannan alfarma irin wannan kalubalen muna fuskantar shi.
Kai bayani cewa wasu lokutan kuna tsinkayar wasu waɗanda ma ba membobi ba kuma idan suka samu matsala a cikin gari suka tagayyara za a dauko a kawo su nan ofishin ku idan ku bince daga inda suke kuma za ku samu ba sa cikin kungiya to yaya kuke da su?
To bayan da muka iya dole ne mu ba su taimako na gaggawa a matsayin mu na shugabanni za mu ba su taimako na gaggawa wanda abun da kuma in yafi karfin mu wani lokaci muna neman wasu masu hannu da shuni su taimake mu idan muka samu muka yi jinya mutum ya samu lafiya to sai mu je mu samu ƴan Nigerian Union of Road Transport Workers a samu yanda za a tura shi jihasa to haka ne muke fama da
shi. To bari mu dawo gare ka da kake rungume da wannan ragama masu lalurar kafa kamar yadda muka faɗi a baya shin kuma a cikin unguwa kuna samun waɗanda suke da wannan lalura kuma ba su cikin wannan kungiya?
To wannan abun all over the world ne domin a gaskiya maganan da na so fada ne shine Comrade Bitrus Richard ya fada kamin zaben nan ma akwai wani gurgun da aka dauko shi aka kawo shi amma sai da ya jikkata fiye da yanda kake zaman kuma daga Kamaru ya fito
Kamaru ma can
daga Kamaru ya fito kuma shi dan jigawa ne
kuma
ya tafi daga Kamaru ya zo kuma kudi ya kare ba yadda ya gare shin lafiya bai da abinci aka kawo min shi anan
to da kuma da shi
muka zo muka yi bincike muka sani gane shi a gayyen jigawa yake ma jigawa ma ba san shi a kungiya ba to yadda aka yi dai aka san aka yi abinda aka saba dama masu hannu da shuni suna dan taimaka in mun yi kuka irin haka an taimaka an samu an yi jinyar sa kuma mun samu mun kai shi wajen union aka sashi a mota ya koma to irin wannan abubuwa muna fuskantar daban-daban to amma alhamdulillah abubuwan dai yanzu muna dan shawo kai domin muna kiraye-kiraye gidajen radio in mun same su kuma kara zubiya ka muna fadakar da su domin su sani ita rayuwa kai kake da ita a lokacin da kake numfashi zuwa an jima ka dan a wani abu ya yana iya faruwa da kai bakai saka yiwa kanka komai ba to amma muna ga ya musu in kun zo ko bara za ku yi ku zo ku yi sallama kungiya a sanda ku domin wata rana in wani abu yayi a nemo mu sai mu kuma mu ce mun sanda ku wannan koyaushe muna kira in dai mutumin da mai lalurar nakasa ne in ka shigo gari ka je ka nemi kungiya domin wata rana wani abu yana iya faruwa ba mu sani ba a dauko kakawuka
to yaya kuke gudanar da yanayin ragaman kungiyar nan naku
to alhamdulillah ka shigo cikin gidan nan ka gani dai in safe yayi wasu gurago suna fitowa daga sangere wasu daga sangere futi wasu kuma daga damilu wasu daga jambutu to duk wanda ka gani ya shigo cikin gidan nan yana da abun da zai yi
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da ci gaban wannan tantaunawa Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a jihar Adamawa Lado Salisu Muhammad Garba da shugaban makafi Bitrus Richard da shugaban gurago Abdullahi Tango ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muna lafiya
a gaida Sule yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridan Ghana
Da jarida da Herald da mu so mu sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine ƴan Trinidad Ghana na fidda Hawaii bayan an gabatar da harajoji mafikista ta bi guda uku a majalisar dokoki jaridar ta ce an dai zargi kakakin majalisar dokokin Bagbina da yi wa gwamnati ta tarkore ko shi ko ya kuwata cewa babu abu da nayi wanda ba daidai ba ni na bi ka'idodi ne kurumi Shugaban kungiyar ƴan Trinidad kasar Ghana buta ta kaice ya bayyana rashin jin daɗinsa game da amincewar majalisar dokoki ga harajojin guda uku ranar Juma'a da ta gabata yana faɗan cewar yawan haraji a cikin kasar ke sa kamfanonin Ghana ba su iya takara da sauran kamfanonin kasashen Afirka kudu da hamada. Ita kuwa babban jaridar kasar Ghana The Daily Graphic wannan labarin tarwaito NDC na akan mission kawo rashin jin daɗi ko kuma da rashin faɗin gaskiya ne maimakon gayawa iya gane labarin na ƙasar ke ciki chairman jam'iyyar ta MPP ne ya faɗi haka kuma jaridar ta ce shugabancin gwamnati da ke mulki New Patriotic Party na da ra'ayin cewar babban jam'iyyar adawa National Democratic Congress NDC ta tsara yadda za ta ainihin badala da hankalin ɗiyan Ghana ne game da hirin ƙalubale da tattalin arzikin ƙasar ke fuskanta yadda za su tusa rashin jin daɗi ga jama'a da yake magana da manema labarai a nan birnin Accra yau 4 ga watan Afrilu shekarar 2023 maga kujerar jam'iyyar ta NPP Stephen Ayensu Intim ya nuna cewar babban jam'iyyar adawa da gangan take gujewa gaskiya cewa tattalin arzikin kasar ta munana ne a dalilin cutar COVID-19 da kuma yakin Russia da Ukraine sai kuma jaridar The Chronicle ta ruwaito maganar Rajab Muhammad inda yake faɗan Ghana na bukatan shiri na lokaci mai tsawo na ci gaba wanda zai daure duk gwamnatoci jaridar ta ce tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama ya yi kira da ayiwa doka mai namba 86 da 87 na kundin tsarin mulkin ƙasar gyara yadda zai inganta shirin kawo ci gaba na lokaci mai tsawo wannan doka mai lamba 86-87 na magana ne akan commission shirye-shiryen ci gaban ƙasa da kuma ayyukansa tsohon shugaban ya yi wannan magana ne a wurin wani laccar jama'a da ke da take tsarin campaign din siyasa na kuɗi a nan Ghana da muke bukata wace wannan lamari na bukatan tabbatar da gaskiya da adalci da kuma bari ɗiyan Ghana duk su shiga ciki a nan Accra game da abin da yake ne wannan shirin zai ɗaure duk gwamnatoci da za su biyo babu wanda zai ainihin iya tsayar da wani aiki da wani gwamnatin da ya gabata ya soma saboda zaɓin ransa da wannan muka iso karshen shirin jaridun na yau Radwanullah Mukhtar Abbas kashin Kausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Ridwan Abbas kafin mu kai ga shirin mu na karshe ga darussan Ramadan kan rayuwa
Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
Dan uwanku ne Muhammad al-Khamis Khalil, sashin da'awa ta kungiyar Aikudes Accra a Ghana.
Babu shakka makarantan Ramadana wato wata makaranta ce da take kunshe da darussa masu girman gaske wanda dukkan wanda ya shiga wannan makaranta ya karanci wa'annan darussa da kyau ya fahimci ma'anan su. Babu shakka zai fita da ainihin wata ainihin shahada mai kyau wanda zai yi rayuwarsa kyakkyawar rayuwa tsakanin shi da Allah ya kyau, tsakanin shi da karan kansa ya kyau, tsakanin shi ma da bayin Allah zamantakewarsa ya kyau. Saboda idan ka lura kalimar azumi wato ma'ananta a larabce al-imsak, as-sawm al-imsak, wai kamewa, kamewa ga barin cin abinci, ga barin shan abin sha, ga barin shahawan jima'i, wannan a zahirin kamewa kenan. To haka zalika ne kamewa, ga barin jin abin da bai kamata ba, ga barin fadar abin da bai kamata ba, ga barin kallon abin da bai kamata ba, ga barin zuwa da kafa inda bai kamata ba. Dokoki na Allah biyu ne, umurni da hani, yi kada kai. To idan mutum ya kiyaye wa'annan dokoki babu shakka za ka ga zai zauna lafiya da Allah, ya zauna lafiya da bayan Allah. To daga nan ne zaka samu mutum ya zamo yana da tausayi zuciyarsa, yayi raushi, ya zamo bawan Allah kyakkyawan mutum, ya zamo yana tausaya ma dan uwansa. Ka kalli mai azumi a yayin bude baki, duk abin da yake mallaka komin kankantan sa yana kokari ya raba ne, ya tsamma dan uwansa wani koda bantalin wato dabino ne. Kenan mai azumi yana tausaya ma wato dan uwansa kamar yadda yake so ma kansa alkhairi, haka yake so ma dan uwansa. To daga nan ne Allah ta'ala ya nuna mana cewa mai azumi lalle in yayi azumi yadda ya kamata, tiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaquna, hakika za ku zabo masu kiyaye dokokin Allah. Allah ya bamu wato azumi mai kyau, ya sa mu cikin bayan Allah wayanda suka samu amfanin azumi wacce ita ce ainihin takawa.
To amin mala. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takeice.
To a takaicen, wata kungiya a birnin Washington na Amurka na shirin kashe dala miliyan 70 don kafa wata sabuwar jam'iyya da zummar samar da dan takarar shugaban kasa na uku idan ta kama. Kungiyar ta damu da yadda takara tsakanin shugaba Joe Biden da tsohon shugaba Donald Trump a shekara ta 2024 ke dada zama abu mai yiwuwa, duk da yake ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna cewa akasarin Amurkawa sun fi son kar kowannen su yayi takara. Kasar China na ganin tana da hurumin sake fasalin harkokin duniya, abinda wani dan tawayen China mai suna Ai Weiwei ya gaya ma kafar labarai ta AFP kenan jiya Laraba gabanin bude dandalin baje kolin kayan fasaharsa a birnin London. A wannan baje kolin da aka yi a dandalin ajiya wato ajiye kayan tarihi na fasahar sassaka da siffa, akwai dubban abubuwan da wannan dan China mai fasaha ya tattara tun daga shekarun 1980 zuwa yau. Russia ta ce za ta ba da cikakken haɗin kai game da makomar dubban yaran nan 'yan ƙasar Ukraine waɗanda kotun ƙasa da ƙasa ta shari'ar manyan laifuka ta tuhumi shugaba Vladimir Putin da wata babbar jami'ar Rasha da laifin yin awon gaba da su, a cewar ita jami'ar jiya Laraba. Sai dai kash, babu wata tuntuɓa da ake yi a hukumance da Ukraine kan batun, duk da yake a shirye muke mu yi aiki tare da hukumomin da abin ya shafa. Abinda jami'ar Maria Loba Belova, kwamishinar harkokin yaren Rasha, ta faɗa kenan a wani taron da Rasha ta kira a Majalisar Ɗinkin Duniya. 'Yan majalisun dokokin tarayyar Amurka sun yi watsi da wani gargaɗi da ofishin jakadancin China ya yi cewa kar su gana da shugabar Taiwan Tsai Ing-wen wadda ke ziyara a California. Wani ayarin 'yan majalisun dokokin tarayyar Amurka daga manyan jam'iyyun kasar biyu bisa jagorancin kakakin majalisar wakilan Amurka Kevin McCarthy ya shirya ganawa da Tsai Ing-wen a California.
To masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana. Ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri, ciyar da lafiya uwar jiki. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti da bada umarni, da ma injiniyan mu ne yanzu Carl Muhammad Hafiz Baballe, ki sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.